aikin kulla hurdar raya arziki da kasuwanci hukumar bunƙasa kasuwanci ta Amurka ta shiga yarjejeniyar bada tallafin dala miliyan 1.1 don samar da wutar lantarki mai karfin megawatts 1,350 a Najeriya. An sanya hannu kan yarjejeniyar da kamfanin fetur na Najeriya NNPC a Abuja don samar da wutar a cibiyar da aka kebe a yankin Gwagwalada. Wannan tallafi da aikin bunƙasa mu'amalar cinikayya na hukumar ta Amurka ya ƙara bunƙasa a rubu'in ƙarni a bangaren iskar gas a ƙasashen duniya.
Since then, we have supported a host of other gas infrastructure projects through our unique program tools, whether it's feasibility studies, technical assistance, pilot projects, or reverse trade missions.
Mun taimaka wa ayyuka da dama a bunƙasa cin gajiyar iskar gas ta hanyar bincike, ƙwarewar fasaha da ciniki, inji shugaban hukumar bunƙasa kasuwancin ta Amurka Mr. Thomas Hardy. Baya ga Najeriya a yanzu, wasu ƙasashe da irin yarjejeniyar ta shafa sun hada da Lithuania, Turkiya, Georgia, Algeria da India. Hardy ya ƙara da cewa
Public-private partnerships have been the hallmark of USTDA's success. And I observed one of the constants to our success is having the right partners.
Abinda na lura da shi shine sirrin nasararmu shine samun abokan hulɗa da suka cancanta. Hukumar za ta turo kuɗin ne kashi-kashi har ta kammala bayarwa don wannan aiki da zai ƙara inganta lantarki a Najeriya da ke cikin ƙasashe na kan gaba da ke hulɗar diplomasiya da kasuwanci da Amurka a nahiyar Afrika. Shugaban kamfanin fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari Kolo ya ce wannan zai tallafa wajen amfana da iskar gas da take hanya mafi sauki ko rashin tsada wajen samar da hasken lantarki. Kyari Kolo ya ƙara da cewa aikin zai ƙara rage yadda Najeriya ke asarar iskar gas don rashin amfani da ita ga ayyuka masu riba. Kafin batun wannan aiki na iskar gas an shafe fiye da shekaru 40 ana batun wutar daga ruwa a tsaunin Mambila mai ƙarfin megawatts 350 da zuwa yanzu an ga jami'an aikin daga Sinne za su rika duba aikin. Wazirin Mambila Sanata Bashir Marafa ya yi fatar gwamnatin Buhari za ta dage don kammala aikin kafin kammala wa'adi a shekarar 2023.
Dam nan babu go hanya zuwa wurin ma. Yanzu in kace zaka je wurin da za a yi dam nan ba hanya. Amma akwai alamu cewa za a yi shi yanzu. Tunda shugaban ƙasa kuma mun san shi mai fada da cikawa ne. Muna zato yanzu kam abun nan zai tabbata. Domin mun fara gani alamu mutane Chinese nan sun fara zuwa nan suna yawan yawace-yawace ta dazukan nan suna duddubawa. To wannan duka alamu ne na cewa aikin zai yiwu. Domin shekaru da yawa ana ta ce dam dam Mambila Hydro. Amma mu da muke nan ba mu taba gani an yi hubasa irin na yanzu nan ba. Shugaban ƙasa ya ƙara himma kan wannan abun tabbatar cewa a lokacin sa yin wannan abu.
Gwamnati dai ta bayyana aikin zai lashe naira trillion 2.1 wato ta samun lamunin kuɗi da suka kai dala biliyan 5 da miliyan 495 daga bankin Nexim na ƙasar Sin. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.